Wannan al'amarin da ya sake kunno kai ne a dirin lokacin da ake ganin cewa masu aikata magalli fuka kamar fiyade cin zarafin mata da kananan yara kashe-kashen mutane na ci gaba da cin karatu ba babbaka sakamakon yadda ake daukar tsawon lokaci wajen zartar da hukunci lamarin da ke sanya yawo wadanda aka zalunta gwiwa har ya kai ga suna yafewa masu laifin cin wadannan matakai aka dauka a wasu jihohi na hukunta masu aikata irin wadannan magalli fuka ministan ayyukan mata a jihar Yobe dake Arewa maso gabashin Najeriya malama Hawwa Ba Abu
a yanzu hakan nan dan kuma da senatorial district namu an kafa wannan kotu kuma suna aiki ba ana hukuntar da mutane ba har ya da kaiwa ga dauri so wannan special court da aka yi or gender based violence ta fara aiki a 10 July wanda ya sa hannu da assembly district to the gender violence against women official law da shi da child protection law kan su bi lokaci da ya ranta ma hannu ya mai da su kuma ya fara aiki don saboda a yanzu haka samu dauri ma life treatment without option of file don guda takwas ba an samu child protection law da ma akwai intervention sosai against maltreatment na children da child abuse ana adjudicated da shi yadda ya kamata gani a yi babu zancen wani jami'in tsaro ba don saboda ya wuce wannan level
a wani bangare kuma kwamishinan shari'a kuma Anthony Janar na jihar Zamfara malam Aminu Junaidu ya bayyana cewa
wannan matsalar shari'a ta kadi can da za a yi da aka kawo matsalar mai kadi sai a yi transfer din shi a wata kotu sai a zo so dai Allah kin ce na dan dawace kofuna jahar Lagos saboda sustaining issue da domestic violence din da ke fama da shi sun ka kofu ta musamman kan lura da wadannan sexual assault din don kasa amma ke faruwa nan gare mu akwai kunya har mutum ga shi ya ce amma shi kadi sai ka ga shi shi ne son da kofu ta fadi don kada sai da aure ko a ce kuwa shi kin ya ce wannan shi abban musiba to kuma da aka ce an dan shi bane fa sai ba akan haka nan su duke su da akwai da ne ka je ministry ina hadin kisan da suka guda shi da kai na yin lokacin kofu lalle lalle akwai shi na zuna kana gwamnati kudu cewa da abin da ke faruwa da muna son mu telefi wa yanayin da ake tsaka ne dole sai mun yi musamman da ayyukan da jihar Lagos sai kawai da kurtum musamman da alƙalin musamman wanda ba wa shari'a ta shiban da wadannan da shugu wannan shi harkar ta irin na sauran su kuma mai daga gwamna ya yarda kuma an zo an shirya gina zana na da alƙawarin zuwa House of Assembly kuma a tabbata da an yi wannan kotun ta shugaba na sabu da yan baya kenan ba za ta ga kamar shi magana kwa cikin baya shari'a za a zo har shiro a kai musamman shi ya kwabo
baya ga matakan da aka yi ta dauka a jihohi shin a ina ne matsalar take fitaccen lauya ba barista mai nasara kogo ya ce
to ita wannan doka da aka bullo da ita administration of criminal justice wato hanya ce wadda za a hanzarta tafiyar dodon kodi da ake yi ma tsarin shari'a na Najeriya a rika hanzari wajen aiwatar da hukunci kuma akwai dalilai da yawa ni bazan yadda cewa wai hukunci sun yi sakusaku sai sanya ake tafka laifuka ba a Najeriya a'a akwai dalilai da yawa na daya tsarin shari'a da ake amfani da ita bai yi daidai da al'adun mutanen Najeriya ba da zamantakewarsu da mutuncin su da kuma addinin su to yawanci dokoki ne waɗanda suke an aro su ne daga wasu ƙasashe saboda haka gaskiyar magana shine abubuwa uku sune matsala shari'a a Najeriya na farko shine akwai alƙalai waɗanda ko dai su sa kwadayi ko su sa san rai na biyu kuma shi tsarin da aka dora cewa duk laifuka manya na ƙasa to karkashin sashe na 174 sakin sashe na 1-2-3 na tsarin mulkin Najeriya an dora shi akan babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a a matakin tarayya da kuma kwamishinan shari'a a matakin ja su suke da alhakin gurfanarwa to sannan kuma karkashin sashe na 153 na tsarin mulkin Najeriya ka Allah ba a cikin baka da kuma sashe na 214 zuwa 218 sai aka dora nauyin kamawa da kuma binciken waɗannan abubuwa ga ƴan sanda da sauran jami'an tsaro
masana a Najeriya da yana ganin cewa kamata yayi a bada ƙarfi ga yadda dukkanin masu ruwa da tsaki za su haɗa gwiwa don fahimtar yadda lamarin yake don yin nazari da zai kawo mafita ne dorewa yaki da miyagun dukkan a ƙasar Hima Abdul Rauf murya Amurka daga Abuja Najeriya.